kamar yadda yake kunshe a cikin jadawalin sassauta dokar kullan garuruwa da birane a Najeriya saboda dakile cutar corona wadda kwamitin yaki da cutar ya fitar. An tsara bude tashoshin jiragen sama na Kano da Lagos da Abuja da kuma Port Harcourt a ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki, amma bisa wasu sharuɗa da ka'idoji. Matakan sun hada da haramta ɗan rakiya ga matafiya da rage kujerun da ke cikin jirage domin hana cunkoso baya ga tsaftace jiragen da ofisoshin da ke cikin tashoshin ta hanyar amfani da sinadaran kashe kwayoyin cuta. Ya zuwa yanzu dai hukumomin da ke gudanar da aikace-aikacen su a filayen jiragen sama sun dukufa sosai wajen tanadar-tanadar cika waɗannan sharuɗa da hukumomi suka shimfiɗa. Hukumar NDLA mai yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi na cikin hukumomin da ke mu'amala ta kai tsaye da fasinjoji a tashar jiragen sama, kuma Muhammad Ajiya shine kwamandan hukumar mai kula da tashar jiragen sama ta Malam Aminu a nan Kano.
Kamar mu a fannin mu na NDLA akwai matakai da aka dauka na kaman sa safan hannu, dole ne ma'aikaci idan zai aiki dole ne sa wannan safan hannu. Ka san mu aikin mu yana ya gaji ka ainihin bincike ne na jikuna wato jakan mutane da kuma ainihin jikin mutum. To kaga dole kenan ma'aikaci ya taba passenger. To mun tanaji wannan safan hannun nan da kuma na wanda za ka rufe fuskanka da bakinka da kuma tabbatar da x-ray machine namu tana nan tsaf.
Batun rage kujerun cikin jirgi na daga cikin sharɗan tabbatar da tazara tsakanin fasinjoji, amma injiniya Adamu Muhammad Adamu da ke zaman manajan tabbatar da ingancin ayyuka da kare lafiyar fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Max Air na cewa
ana kallon yiwuwar yin hakan, to amma gaskiya abu ne mai wahala ce za a rage kujerun fasinjoji. Akwai ta hukuma ta ayata ta cewa abu ne mai wahala gaskiya su ayalan su dauki wannan kilomita din da kuma rage kujeruwa cikin jirage abu ne da zai wahala, amma a gurin da za ka yi wajen tantance masu hawa jiragen da wuri a tantance a tabbatar da lafiyar fasinjan da zai hau jiragen, kuma wannan takunkumi da ake sakawa shi ma zai taimaka, zai ba da gudunmawa sosai wajen maintaining wannan distancing da ake magana a kai.
Wani kalubale da masana a fannin sufurin jiragen saman Najeriya ke ganin za a fuskanta a yanzu shine karancin matuƙa jiragen sama wato pilot, saboda wa'adin takardun wasu daga cikin su na shaidar tuka jirgi ya kare kuma ba su kai ga sabunta su ba saboda annobar corona da ta kewaye duniya. Amma injiniya Muhammad Adamu ya ce
sun kalli wannan bangaren, idan wannan bai samu ba akwai kuma hanya da ake bi na bangaren a mai da su aji basu training lokacin da ake kamar flight. Normally duk airlines suna da training pilot, so shi zai fito da program due to right wannan hukuma da take kula da jirage za su review wannan program na in yayi daidai da tsarin da ake ganin zai kawo dan kamar amma da temporary approval.
Masu kula da al'amura dai na ganin sake bude tashoshin jiragen saman Najeriya ka iya zama tafarkin ta da komadar harkokin tattalin arzikin kasar wadda annobar corona ta kara raunana shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.